dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Sanata Alin Dume ya biyo bayan korafi ne da ya gabatar akan batun shigo da motar nan kirar Range Rover wanda aka ce shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki ne ya shigo da ita da kuma batun cewa Sanata Dino Milaye bai karasa karatunsa a Jami'ar Ahmadu Bello ba wani abu da Sanata Yusuf Abubakar Yusuf daga jihar Taraba ya tsokaci akai
akwai wayanda suka je kotu suka kai karan da Senate President da Deputy Senate President da wasu an yi zuwa da dawa a kansu amma ba ya suspending din su ba ko warning din su ba ai ba amma ina gani batun shi Senator Ndume abinda Senate ta yi bance ba daidai ba batun suspension din gara a sake duba wannan yadda ake tafiyar da wannan suspension da ake na daya ba mutanen constituency ne suka laifi ba tunda in an samu senator ko ko member da laifi don haka ba matsabarsa bane suka yi laifi don haka amma a zo a ce an dakatar da shi to an dakatar da aiki da yake wa constituency wannan a gani na ya kamata a sake duba don ai gera akan wannan
An dakatar da Ndume ne a bisa laifin ya kawo wa majalisar dattawan rashin mutunci a lokacin da ya nemi a yi bincike. To wai yin hakan laifi ne? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Bala Ibn na Allah ga kuma amsar da ya bayar.
Kowane sinata yana da abin da muke kira privilege. Idan ka ga ana zagin majalisa kuma kai dan majalisa ne, ai zagin ya shahi kowa. So ba laifi bane idan ka jawo hankalin majalisa cewa to ga ha abin da jama'a suke cewa ya kamata a bincika don jama'a su san gaskiya. Yanzu da bai yi haka ba, ana wannan binciken, ana sanin gaskiyar magana.
To shin Sanata Alin Dume yana da hurumin kalubalantar dakatar da shi da majalisar dattawan ta yi? Kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya bada amsa
akwai sashi na 6 na bangaren shari'u ko kuma alƙalai ko kuma kuliya wanda wannan nan ne zaka kai duk wani korafi wanda yake an yi maka kana ganin karan tsaye ne ko kuma cin mutunci ne Sanata Ali Ndume yana da damar da zai iya kai majalisar dattawa da kuma duk wanda yake da hannu akan wannan mataki domin a nemi mushi haƙin shi idan majalisa ta duba ta ga cewa hurumi ne wanda yake yayi daidai da ta duba ta bashi haƙin shi za ta furta cewa iya ga haƙin shiga diya da za a biya shi kuma ta bada umarnin maida shi a matsayin kujerar shi daram a majalisar dattawa ta Najeriya
Alin Dume dai ya shiga halin rashin jituwa da takun sakane da ƴan uwansa na majalisar dattawan a lokacin da ya nuna goyen bayan sa ga muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya